ba kamar sallar da ta gabata ba a bana gudanar sallar Eid ne a masallatan Juma'a maimakon filayen Eid sakamakon ruwan da aka tattabkawa musamman a Yola da Jalingo da kuma irin matakan tsaron da aka dauka wannan hali ne ma yasa a bana ba ma ko gudanar da hawan gaisuwar sallar da aka yi a fadar manyan sarakunan jihohin biyu ba to wai koya bikin sallar ta zama magidanta a bana
a sallar to alhamdulillah gaskiya ba laifi duk da cewa mun tashi mun yi sallah a cikin ruwa kuma yanayin da ake ciki amma dai alhamdulillah san yanayin aljihu inda ke gashi yanayi ne na damina sannan kuma babu abubuwa kasa amma dai alhamdulillah tunda yayi shi cikin koshin lafiya
kamar magidanta su ma yara kanana sun nuna farin cikinsu game da sallar banan
gaskiya mun ji daɗin sallah saboda zamu ta yin ziyara zamu je gidan yan uwa da abokan arziki
mun ji daɗin sallah zamu ziyarta abokan arziki
me aka dafa muku
an dafa mana jollof da naman kaza mun ji daɗin sallah an dafa mana nama dan tafi anguwa
to sai dai yayin da wasu magidanta ke makokawa wasu majalisu sun kotuna ne da jama'a su a wannan karon honorable Suleiman Alkali da ke mawakilta mazaban Yola ta Arewa a majalisar dokin jihar Adamawa shi ko shugabannin jam'iyyarsa ne ma ya tuna da su
in ci na bada bijimi guda 12 eh mun bada shinkafa buhu 80 da kuma spaghetti guda 72 sannan akwai mai din katon ne kowane katon guda 12 kowace mazaba mun ba ta katon guda 2 so a takaice mun ba da 300 da kusan 10 na wannan lita na mai
tun farko da gwamnatin jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ma buƙaci al'ummar jihar sa nema da a sa ido yayin gudanar da bukukuwan sallar
na farko dai ina so in wa ubangiji Allah godiya da ya kawo mana ƙarshen Ramadan wannan ba karamin farala bane ga na gode wa ubangijin Allah kuma ina wa dukkan musulmai da muka yi wani azumi barka da sallah da kuma ina roƙon Allah ya biya mu da lada da kuma
gwamnatin jihar Adamawa kenan Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla kuma fata ma dai shine Allah ya sa a kammala bukukuwan sallar lafiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.